الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى يا فك داود مونا رانا تجمع ترى جوات الرجب ألف كدري حدود 40 دقو وشتيدي دي دقو مشابه جوات فبراير شكرا تدبو بيو دا 20 دبيو muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi ulul himma, wato madaukakiyar himma. Littafin da ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Ismail al-Muqaddam ya rubuta. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin Bilal ibn Rabah radiyallahu an, wanda ke kan titin Community Bank Road a cikin unguwar Sanusi CRP Junction, ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Satin da ya wuce mun kwana a shafi na 238 darasi na 16 daidai. Malam ya mana bayani akan at-tarjuman Abu Muhammad Abdullah at-tarjuman rahimahullah, irin yadda ya jajirce yayi tsayuwa irin na mai dakan turmi, kuma mun ji yadda ya kwashe tsakanin shi da ainihin pasto na Clau Martin. Wato shi pasto ya mishi wasiya ko wasicci da cewa ka bar wannan gari ka tabbatu akan musulunci. Musulunci shine addini na gaskiya, amma abinda ya sa shi ba zai iya barin shi ba saboda ya tsufa a cikin wannan yanayi, sannan ga daula ga tagomashi ga jin daɗi, kuma shi kanshi inda zai ce ya musulunta to mabiyan shi ba za su bar shi ba. Ana fahimta? To shi dai Allah subhanahu ta'ala ya shirye shi ya rabu da faso suka rabu, ya musulunta kuma ya mutu akan musulunci. To yau insha Allah za mu tashi a darasi na 61 shafi na 239 ulu himmatil akh. Malam zai mana bayani akan himma ko madaukakiyar himma irin ta dan uwa a Rahma Bortomo. Sunan shi Rahma Bortomo, wato fi bahdihi an al-din al-haq, wurin binciken shi ya gano addinin gaskiya. Kullum mai bincike sai dai al'amarin shi ya tsawo, amma ya kan miƙe tafi daidai. Saboda Qur'ani shi ya ɗora mu akan haka, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Duk mutumin da zai dinga bincike akan al'amura, to ba mamaki tafiyar za ta ɗan yi tsawo, amma kuma za ka dinga ganin al'amuransa a miƙe suke. Saɓanin mutumin da zai rungumi abu ba bincike tsaye a kansa, za ka ga ba zai dinga rabuwa da kurakurai ba. Ana fahimta? Malam ce innahu rajulun yantasibu ila ab holandi. Shi wannan da za mu yi magana a kansa wani ɗan uwa ne wanda babansa mutumin Holland ne, wa ummin Indonesia, da kuma mahaifiya 'yar ƙasar Indonesia, min madinati Ambon, daga wata ƙasa ko yanki da ake kiran shi Ambon. Alwaqi'a fi jaziratin sagira, wacce take tsaye a cikin wani ƙaramin tsibiri, fi aqsa sharq, a cikin arewa wato maso gabas, min juzir Indonesia, daga cikin tsibirin ƙasar Indonesia. Wannan Nasraniya, Christianity hiya dinul mawrus, shi ne addinin da ya gada li usratihi aban an jad, wanda babansa ya gada daga wurin kakarsa, wato babansa ya gada wurin baban shi kenan, shi jika ne ya gaji haka wurin ubansa da kuma kakansa, shi ne addinin da ya gada. Kena jadduhu qissisan, kakansa ya kasance reverend ne, yantami ila mazhab al-Protestant, wato yana bin mazhaba irin ta Protestant. Wa kana abuhu aidan qissisa, shi ma babansa kuma har wa yau ya kasance reverend ne ala mazhab Banti Costa, wato Pentecostin kenan suke kiransa, shi kuma babansa inda ya kasance kenan, wato ta ko ina ya gaji Christianity. Wa kanat walidatuhu, mahaifiyarsa ita kuma ta kasance mu'allimatan al-injila lin-nisa, ita ke koya wa matan zumuntan coci wato Bible. Kaga ci ta ko ina Christianity ya dabaibaye shi. Ama huwa nafsu, amma shi karan kansa, faqad kana qissan, shi ma din ya kasance reverend ne, ya gada wurin babansa, kakansa, mahaifiyarsa. Wa ra'isan, kuma ya kasance shugaba ne litafshir, na missionary fika nisatin, wato a cikin wani coci mai suna Bethel Injil, sunan cocin nasu kenan Bethel Injil Cento, Bethel Injil Cento sunan ainihin cocin da yake kenan. Wa qad qala wa huwa yahki sabab islam, shi ya faɗa ya ba da labarin kansa, wato yana bayanin dalilin da ya sa ya musulunta. Lam yakhtur bi bali, bai taɓa bijiro wa tunanina ba, in ji shi, walau li lahzatin wahida, ko da na minti guda ɗaya ne tak, an akuna min almuslimin, wai ni in kasance daga cikin musulmai. If innani mundu nu'umati al-fari, domin ni in ji shi tun fitowar ƙumbunana, ana fahimta, talaqaitu ta'lima min walidi, na karbi ilimi daga wurin mahaifina, allazi kana yaqulu li da'iman, wanda shi mahaifin nawa har kullun abinda yake gaya mani, inna muhammadan rajulun badawi, wai annabi muhammad sallam iyadan billah mutumin kauye ne, wato in bacin karatu waɗannan kalmomi suna da girma kwarai, sahrawi mutumin sahara, laisa lahu ilm, ba shi da karatu, wala diraya, ba shi kuma da sani, wala yaqra wa annahu ummi, sannan baya karatu kuma shi wato bai san karatu ba, bai san rubutu ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hakaza allamani abi, haka nan mahaifina ya sanar da ni, bal aktharu min zalik, kai abin da ya dalan ma haka yawa ma, fa qad qaratu lil professor al-doktor, na karanci littafin wani professor, doctor ne, Ricol D. al-Nasrani, wato Ricol D. Krista ne al-Firinsi mutumin France, ya ce na karanta kaulahu, maganarsa fi kitabin lahu, a wani littafi nasa, bi anna muhammadan, wai cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun dajjal, wato in an ce dajjal a larabci shi ne maƙaryaci, iyadan billah, wato wani mutum ne wanda yakan faɗi magana ba daidai ba, yaskuru fi darki tasi'i minan nar, wai yana zaune a cikin can ƙasar wuta ta tara, don akwai darajat, akwai darakat, in an ce daraja shi ne sama, ana fahimta, in kuma an ce darakat shi ne can ƙasa, innal munafiqina fi darki, can ƙasa kenan, dan kuma ce lahum darajatul ula, suna da daraja madaukakiya, don haka iyadan billah wai shi yana can cikin wuta ta tara. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake bambanta kiristoci da yahudawa, irin wannan karatu su Yahudawa abinda suke karantar da yaransu kenan. Shi yasa za ka ga yana da wahala ba Yahuda ya musulunta, saboda a cikin zuciyarsa babu wani mutum ɗan adam sahihi in ba Yahude ba, har ma yana daga cikin wato sifr takwin, wani littafi nasu cewa idan ka zalunci wanda ba Yahude ba ibada ce, amma zaluntan ba Yahude ɗan uwan mutum to wannan shine laifi saba ma Allah subhanahu wataala. Amma indai zaka zalunci wani wanda ba kai ba to wannan ibada ce, saboda ka zalunci ɗan kariya, ka zalunci kare. Duk wannan yana rubuce a cikin littafansu. To su i'tiqadin su ba ma irin su bare su bi shi, amma kiristoci suna da ɗan sauki. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Gashi na zuwa ƙarshen aya, wa annahum la yastakbirun, ba su girman kai. Bincike suka yi, bincike suka yi, bincike Allah ya so su da shari'a, kuma suna shari'a. Sau da yawa ina ba da labarin wani mutumin Inyamuri ne, mutumin Kudu, mawaɗi da shi a camp lokacin da nake service 2000 a Minafaiko. Sai ya zo, wato kun san yadda ake zama platin ɗin nan, ba wani doka ba oda, zaka iya ganin mutum mai kwabe tsirara in kun abin da ya ce we are all men, dukkan mu maza ne, ba wani abu da tashi hankali, shi ta adab da ya dinga yi kenan. To sai zaman tattare da shi, akwai wani yaron Borno nake ji, ko sunan shi Muhammadul Habib, idan shi kadai ne mai kallon alqibla, kuma shi yake wanke damtsi a cikin wannan platin din nasu, da haka shi sai kwabe kawai. In ya ce a kai ya abin da zai ce a kai ya dukkan maza ne, me wani abu babu a ciki, kaza zai ce to mu ba haka addinin mai kanta da mu. To ana nan dai dinga bin sa, yace shi yana so ya anshi musulunci, ni nake ba da sallah a masallaci. Suka zo da shi, yace to wallahi komai dai idan Allah ya shiryo shi, mutum ba shi da yadda zai tsire masa. Yace ya so ya zo ainihin service, farkon appointment da ya samu, wato da aka yi calling up, sai zamana cewa ya samu zamfara a lokacin, kuma an zo an yi implementing shari'a. Maman shi ta dinga kuka, ta ce ina ai shi gaba ɗaya ma ba zai tafi North ba, gaba ɗaya aka zo bai tafi ba. Next year ya sake samun zamfara, ta ce ai wai da ya tafi service ma ma zamfara in particular, gara a ce ya abin gama, ya rasa ba karatun da ya tafi abin gama. To ana nan tobiye, sai ya sami ainihin Kano, ya ce a'a to in dai ma ya za a yi, ya za a yi, sai ya tafi North East, to a yi transferin nashi zuwa Mina, don su ne suke da less cases haka. Amma ya ce Kano cikin ko abin nan ya shiga ciki, ba za ta yadda da wannan ba. Ana fahimtar magana? To shi kenan, kuma yana ɗaya daga cikin abin da ake karantar da su irin wannan karatu, cewa masu wanke damtsin su kalli alƙibla. Wasu mutane ne talakawa gajiyayyu, ba ku gansu ba mabarata, a cikinsu makafi suke, a cikinsu kutare suke, irin dai waɗannan karattuka. To da ya zo Allah ya haɗa shi da wancan bawan Allah, suka zo dai aka ja shi, ya ce to shi taimako da ya samu da tsayuwa da tausayi da kulawa, bai ma samu irin wannan abu a cikin jama'a shi ba. Da haka wannan al'amari sai ja ra'ayinsa zuwa ga musulunci, ya anshi musulunci, har muka bar kam da shi muke sallah a wannan lokaci. To ɗan abu kaɗan yana iya jan mutum zuwa ga shari'a, sannan abu kaɗan Allah ya tsare yana iya jan mutum zuwa ga bata. Shi yasa kullum sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala akan ya tabbatar da kai dauman akan shari'a. Malaki hakaza kanat tusaqul muftarayatul katira, hakan nan ake kawo ƙaryace-ƙaryace masu yawa da tashwihi, domin ɓata shakhsiyyatir rasul, sifa ko zatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa mundu dhalika alhayn, tun wannan lokaci in ji shi wannan malami, takawwanat ladayya fikra maglota, sai wani tunani na kuskure ya tattaru a cikin ƙwaƙwalwata, in ji malam rasikha tabbatacciya tadfa'uni ila rabbil islam, waje take tunkuda ni zuwa ga kin musulunci, kawai naji ban san musulunci ban san musulmai saboda wannan tunanin nuka da aka dasa a cikin kwakwalwarka. Wa adam ittikhadhi dinan li, kuma ya zama ni ban taba tunanin irki musulunci ya zame mani addini ba. Summa yaqul, sannan sai ya ci gaba da cewa alwaqi', aukakkiyar magana, annahu lam yakun min ahdati, bai taba zamewa daga cikin manufata ba, bai alim min al-ahwal, kai da dai daga cikin halayya, an abhasa an dinin Islam, wai ma in zauna in ce zan yi bincike game da abin da ya shafi musulunci, ni ban taba yi ba, bai ma kuma zo tunani ba, saboda shi an riga an bashi idea, kawai an ce mishi musulunci ba addini bane. Walakinni, sai dai ni dinnan, kana yahduni da'iman dafi', sai dai ko da yaushe akwai dalilin da yakan tunkuda ni, yakan ingiza ni, li an ahtadiya ila al-haq, wato in shiri zuwa ga gaskiya. Walakin, amma sai dai limadha kuntu abhasu an al-haq al-majhul, menene yasa na kasance ina binciken wata batacciyar gaskiya wacce ban san ta ba. Walimadha taraktu dini, me yasa na bar addini na, inji shi, ragma annani, duk da kasantuwan ni dinnan, kuntu atamatta'u fihi, na kasance ina jin daɗi a cikin wannan addini, bi makanatin marmuqa, da wani matsayi madaukaki baina qaumi, tsakankanin mutane na. Dama ka san abin da yake jari hujja ce, don mutumin da dan taka matsayi, tareren shi ake yi a tabinsa, a bashi barasa, a hada shi da mata, a tara mishi tallafi. Shekarar da ta wuce ba ku ji an dakatar da wasu fastoci kusan mutum 42 ne ko da 5 ba? Dalili, saboda wai ba su generating revenue yadda ya kamata. Ba ku taba jin magana ba? Lafiya ne abin da ya faru shekarar da ta wuce. Su kusan cocina 42 ko da 5 aka dakatar da su, shugaban yace duk su dakata, saboda abin da ake anticipating, ake da tsammanin su dinga kawowa, it's terribly bad, abin ya lalace, don haka kawai su dakata. They are not equal to the task, ba za su iya ba. To kaga abin dama haka yake, kawai dan juma ne da dan jumai, ana fahimta, hannun hagu yake wanke na dama. To don haka za ka ga ana ta tarerayen ka, ayi kaza ayi kaza, yake yana hutawa da matsayi mai girma. Haisu kuntu ra'isa tafshiril masihai fil kanisa, yace shine chairman na da'awan Christianity a cikin coci, shine chairman. To kaga kun an ce chairman, kana da allowances, duk wani trip da za a yi akwai abin DTA da za a baka da sauransu, duk da wasu kawainiya za a yanke maka. Wa kuntu ahya, yace na kasance ina rayuwa, bina'an ala zalik, gini akan haka, kasantuwanka na chairman, hayatan, ina rayuwa wata rayuwa, kulluha rafahiya, dukkaninta hutu ne, wa yusrun da kuma sauki, babu tsanani a cikinta. Idan, to yanzu limadha ikhtartu al-islam, menene yasa na zabi musulunci ya zame mani addini, inji sa. Laqad bada'at al-qissatu 'ala an-nahwi at-tali, yace labari na da kuma musulunci na ya faru ne gashi kamar haka. Fi yawmin min al-ayyam, a cikin wata rana daga cikin ranuka, arsalatni qiyadatu al-kanisa lil-qiyam, wato jagorancin church sun aike ni in jiji domin in tsayo, bi a'malin tabshiriyya, in tafi in yaɗa bushara, wato missionaries, li muddati 3 ayyamin wa layaliha fi mintaqa, wato na tsawon kwanaki 3 da darurukan su a wata gunduma, aka ce in je in kira mutanen wannan wurin zuwa ga bushara har na tsawon kwana 3. Daire, sunan wannan yanki kenan, daire, allati tab'udu an asima maidan, wato wacce tana da dan nisa daga capital, ainihin capital alwaqi'a, wacce take tsaye fi shamali jazira Sumatra, wato wacce take arewacin tsibirin Sumatra, bid'a mi'at, wato yan kilometers ɗaruruka ne, min al-kilometrat, na daga cikin kilometers, wato ɗaruruka ne, ba su kai Dubai ba. Walamman tahaitu min a'mali tafshiri wa da'wa, a lokacin da na karkare ayyuka na bishara da kuma kira in ji shi awaitu ila dari mas'ulil kanisati fi zalika al-mintaqa sai na koma zuwa ga gidan wato abin nan ma'aikacin coci wanda alhakin coci yake a wurinsa a wannan gunduma yace sai na koma wurinsa wa kuntu fi intizari wusuli sayyaratin na kasance ina cikin dako da jiran mota nan tankuluni ko menene akwai nuna tsakanin kafin da ta'un ko babu wurin ku akwai ko to mu gyara saboda kalma a yadda take ba za ta karanto ba dan haka tankuluni mu sai mu gyara namu na kasance ina dakon jiran mota da za ta kiratantar da ni ma'ana ta dauke ni ila mawqi'in amali zuwa ga wurin aiki an ga wurin ko wa idha bi rajulin yatlu alaina faja sai ga wani mutum kawai cikin bazata kawai sai ya kullo mana laqad kana mu'alliman lilqur'an shi wannan mutum ya kasance malami alqur'ani wa huwa ma yusamma fi indonesia mutawwi' fil kutab shi ake kiran shi mutawwi' a cikin zaure na ainihin indonesia suna kiran shi mutawwi' kamar a ce malamin zaure ana wa huwa al madrasa al basita wata makaranta ce karama allati tu'allamu ko yu'allamu al qur'an wanda yake a cikin ta ake karantar da al qur'ani sai ga mutumin nan yazo laqad kana ar-rajulu multitan lil anzar shi wannan mutun da yazo ya kasance ya jawo gannai zuwa gare shi abin a kalle shi ne kana na'ifal jism ya kasance siriri ne mai dan karamin jiki daqiqal ud mai dan gwangwalan kafafu wato sandinan kaurinsa ba su da kauri sirara ne yartadi kufiyatan bayda yana sanye da jallabiya fara baliya tsohuwa khaliqa ya gagga wani basan yana sanye da tufafi qad tabaddala launuhu launinsa ya canza min kasratil isti'mal saboda yawan amfani da shi ma'ana ya kode hatta inna na'alahu kai har ma takalminsa in ka kalla in ji malamin nan kana marbutan bi aslak ya kasance daure yake da ainihin waya jam'u silk ya daddaure da waya li shiddati qidami saboda tsananin tsufansa aktaraba rajul minni shi wancan mutum malamin qur'ani sai ya kusanto daga gare ni wa ba'da an badalani ta'iyya a lokacin da yayi mini misayan gaisuwa badalani bi su'ali at-tali sai ya hanzarce ni da wannan tambaya wacce take tafi wa kana su'alan arabiyyan min naw'i ko ghariban min naw'i wato tambayar ta kasance ita karan kanta tambayar a wato bakuwa ce gare ni zaune take da bakuntanta kawai sai yace laqad zakarta fi hadithin haqiqa ka ambato a cikin maganganunka kai reverend anna isa al-masiha ilah kace isa alayhi salatu wasalam kace allah ne fa aina daliluka ala uluiyyati da allah ne kake da shi na dalili akan allantakan annabi isa alayhi salatu wasalam ya kai reverend fa qultu la sai nace da shi domin ka san me abun fada da ma bai kamata a ce yayi fada ba kuma shi mai badi shike talle ce gashi amma mai zuma hasallama ake ace ba mu ana fahimta da haka da jin wannan sai ce fa qultu lahu sai nace da shi tawa'un akana hunaka dalilun amla kai daidai ne ko ma akwai hujja ko ma babu dalili fal amru la yahummu al'amarin bai shafe ka ba ba ruwanka da wannan tambaya me yana ka na tambaya ko akwai dalili ko ba dalili ba matsala ka bace in shi ta faltu min in kana so kai imani ka an shi bushara wa in shi ta faltak fur in ka so ka kafirce to dama akan mai ake to tun da yaji abu ya koma tarzoma da ya mutsi wa huna adara rajul zahara zaharahu li anan ne mutum ya jura mani baya wa sarf ya tafiyarsa walakin al-amra lam yantahi inda hadha al-had sai dai al'amarin in ji malam yace bai kare a wannan matsayi ba ko iyaka ba faqad akhastu ufakkir ni sai na fara tunani fi qararati nafsi a can cikin zuciyata wa aqulu ina cewa hayhata hayhata an yadkhula hadha ar-rajul al-janna wannan mutum da yazo yayi min irin wannan karan tsaye ya mani irin wannan tambaya ya ne santa ya shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba la'annaha mukhassasatun faqat liman yu'minu bi uluhiyyati al-masih sa'ad domin ita aljanna an kedewa wanda kawai ya yadda da allantakan annabi isa ne iyadan billah hakaza kuntu asaqi haka na kasance ina kudurtawa ana zaka a wancan lokacin jazima ina mai yanke tunani akan wannan aqida haka take kuma gaskiya walakin sai dai indama uttu ila baiti a lokacin da na koma gidana wajadtu anna sawta ar-rajuli yujaljilu fi ru'i sai na samu sautin wannan mutum yana bugu wato vibrating a cikin raina ana fahimta yana mani karawarawa a cikin raina wa yadukku bi quwwatin fi asma'i yana bugu kwankwatsa da ƙarfi a cikin kunnuwana mimma dafa'atni ila rujuu ila kutubil injil shine dalilin da ya maida ni cikin littattafai na injila bible bahsan an al-jawab as-sahih ala su'ali ina mai binciken ansa nagartacciya akan wato tambayar sa saboda ai ban bashi ansa ba kawai na maida abun ya mutsi ne da hayaniya shi kuma ya ga ba zai iya ba ya juya ya tafi yace to ni yanzu sai naji abun na mana ringin a cikin kwalwa sai na koma cikin bible ina so in gano mecece sahihiyar amsar wannan tambaya wa ma'lum sananne ne a wurin mumukirist ko a wurin su kiristoci in jita anna hunaka arba'ata anajila mukhtalifa akwai bible guda hudu mabambanta ahaduha bi qalami matta bible na farko rubutun matta ne wal akhar marik na biyu markus yadda su suke kiransa wa thalith na uku luka wal rabi' injilu yohana akwai bible na yohana ana fahimta mabambanta hadhihi tasmiyat dukka waɗannan sunaye inji malam ukhidhat li mu'allifi kullin minha an same ta ne ga marubucin kowane bible misali yanzu kamar abin da ake gaya mana sunan watanni nan January February ba wasu manyan yahudawa bane ana fahimta to shi ma bible din in kaji an ce luka ne ya rubuta in kaji an ce matta rubutun matta ne in kaji an ce markus ya rubuta in kaji an ce yohana rubutun yohana ne ana fahimta sai malam yace annal anajil al-arba'a wato waɗannan baibulola guda hudu al-mashhura shahararru hiya min sun'il bashar wato su sun kasance sana'a ce ta bil adama shi yayi ana ku fahimta malamai wa hadha gharibun jiddan wannan wato abu ne ba kokore in ji malam in an ce bible na yohana kenan yohana shi ya rubuta ba rubutun Allah bane in an ce markus cocin abin nan bible din markus to markus ke zo na ya tsara kenan to ba na Allah bane kenan ana fahimta don haka sai ce waja'an al-jawab thumma sa'altu nafsi sannan sai na tambayi kaina hal hunaka qur'anun bi naskhin mukhtalifatin min su'il bashar shin akwai qur'ani da rubutu mabambanta wanda na bil adama ne ba ku fahimci tambayan ba shin akwai wani qur'ani wanda za a ce a yau wannan qur'anin na kamis ne sannan kuma a ce wancan qur'an na sa'id wancan kuma a ce na muhammad kowanne mabambanta babu shi qur'anin da ke Nigeria shike misra shike saudiya shike syria shike yaman shike turkiya shike pakistan afghanistan tataristan dagestan turkmenistan duk inda ka tafi gaba daya shishan duk zaka samu qur'anin da ke nan yadda ake karanta shi haka ake karanta shi to amma su wato Bible din Yohana daban ne da na Marcus, daban ne da na Matta, daban ne da na Yohana. Kuna fahimta? Sai yace to sai naga kawai waja'anil jawabul ladhi la mafarra min, sai amsar da ba yadda za a yi in guje mata sai ta zo mani. Wa huwa, ita ce bitab'i la yujad, a ɗabi'ance ba wani ƙur'ani da za ka ji an ce wannan ƙur'anin khamis sai wancan na sa'id wannan na Muhammad, babu shi. Kenan ƙur'ani menene? Abu ɗaya ne. Fa hadhihi al-kutub, to waɗannan littattafai ɗin nan wa ba'du ar-rasa'il al-ukhra, da kuma wasu ɗan rubuce-rubuce template, hiya faqat masdar, wato shi kawai wani abu ne mafita, ta'alimi diyanatil masihiyyatil mu'tamada, su ne ainihin abubuwan da ake karantar da Christianity waɗanda aka dogara a kansu ko aka dogara da su. Wa akhadtu adrusul anajil al-arba'a, mala yace tun fa da tambayan da wancan ya mani fa ni ban natsu ba, kai sai bincike ta sai naga to ni da ina reference ina faso ma ni jahiri ne, don haka sai na fara bincike ina karatun waɗannan Bibles din guda hudu. Fa maza wajad, to me na samu? Hada injilu Matta, wannan shine ainihin Bible na Matta. Ana fahimta? Maza yaqulu anil masih Isa alayhi salam, me Matta ke cewa game da annabi Isa alayhi salatu wassalam? Inna naqra'u fihi ma yal, yace mu a lokacin da yake Krista ga abinda suke karantawa abinda zai zo, inna Isa al-Masiha, lalle annabi Isa yantasibu ila Ibrahim wa ila Daud, yana da dangantaka zuwa ga annabi Ibrahim da kuma annabi Daud. Shi wane ne? Annabi Isa. Ana fahimta? Yana da dangantaka da annabi Ibrahim, yana da dangantaka da annabi Daud ila akhiri. Wannan an ka koma cikin Bible na Matta, za ka same shi a sura ta ɗaya aya ta ɗaya. Idan kenan man huwa Isa, annabi Isa ɗin waye shi alayhi salatu wassalam? Alaysa min bani al-bashar, shin ashe kenan shi ba bil adama bane? In kace khamis sa'id ne ya haife shi ko ɗa ne yake ga waye sa'id, to in har ya zamana sa'id bil adama ne, to shi ma wanda ya haifa menene? In ko da aljani ne abin da ya haifa menene? To malan maganan kenan. In dai annabi Isa alayhi salatu wassalam yana da jibinta da annabi Ibrahim da kuma annabi Dawud alayhi salatu wassalam, to shi kenan ba bil adama bane? Na'am, idan fa huwa insan, eh to kenan mutum ne. Wa hadha injilu Luka, wannan Bible ne na Luka, yaqulu yana cewa wa yamliku ala baiti Yaquba ila al-abad, shi annabi Isa da ƙasan da suka fito daga annabi Yaqub za su mallaki gidan har abada. Wala yakunu li mulkihi nihaya, sannan mulkin su ba zai zamo wato yana da ƙarshe ba, ba zai gushe ba. Wa hadha injilu Mark yaqul, wannan Bible din Marcus ne, yana cewa hadhihi silsilatun min nasabi Isa al-Masih ibn Allah, wannan ita ce sarƙa ko kaca ko jeren giyan dangantakar annabi Isa iyadan billah dan Allah a wurin su. Ana fahimta? Wa akhiran, a ƙarshen magana, madha yaqulu injilu Yohana an Isa al-Masih alayhi salam, menene Bible din Yohana yake cewa game da annabi Isa alayhi salam? Innahu yaqul, Bible din Yohana yana cewa kana al-kalima, annabi Isa ya kasance kalma ce. Mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqa, innama amruna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ana fahimta? To ya kasance kalma ce. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq, انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. ده هكا يا كسنشي كلمات. وكان الكلمه عند الله، فننكم ويسي كسنشي كلمات او رين الله سبحانه وتعالى wa kana kalimatu Allah, sai kuma karan kansa kuma ya kasance kalma ce ta Allah subhanahu wataala. Wannan yana cikin Yohana sura ta 1 aya ta 1. Wa ma'ana hadha an-nass, ma'anan wannan nassi, huwa fil bad'i kana al-masih, a farkon fari ya kasance annabi Isa ne. Wal masihu inda Allah, shi kuma annabi Isa sai ya kasance a wurin subhanahu wataala. Wal masihu, sannan kuma sai ya rikide kuma huwa Allah, sai kuma ya zame Allah. Ana fahimta? Qultu li nafsi, sai na ce wa kaina, idan hunaka khilafun daris baina hadhihi al-kutub al-arba'a, akwai wani sabani bayyananne tsakankanin littattafan nan guda hudu na Markus da na Matta da na Luka da na Yohana. Ana fahimta? Haula zatil masiha Isa alayhi salam, wato game da zatin annabi Isa shi kansa ma akwai bambanci tsakanin littafan nan. A huwa insan, shin wai shi mutum ne? Am ibnullah, koko da yake ga Allah ya zan billah? Aw malak, koko mala'ika ne? Am huwa Allah, kai ko ma shi ne Allah ma ya zan billah? Kaga akwai cin karo tsakankanin littafan. Laqad ashkala alayya zalik, wannan abu sai ya rikice mani. Walam a'thur lahu ala jawab, ban sami amsarsa ba. وهنا احب ان اسال اخوان النصارى ان جيشي شي مالا يتتو انان yana so ya tambayi ɗan uwansa kristoci, hal yujadu fil qur'an al karim tanaqud bayna ayatin wa ukhra, shin ana samun tubka da warwara a cikin al qur'ani tsakanin wata aya da wata? Ka taba ji a dukkanin qur'ani wani wuri an ce Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah, wani wurin kuma kaje an ambaci wani abu daban? Babu shi. Amma su a wurinsu gashi an samu. Sai yake to bitabi'i, ga tabi'ance la, babu wannan tibka da warwara. Limadha, me yasa ba za a samu wannan tibka da warwara ba? Li'anna al-Qur'ana min 'indillahi subhanahu wa ta'ala, domin shi Qur'ani daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake kai tsaye. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, da Qur'ani ya zamo daga wurin wani Allah ne subhanahu wa ta'ala da an samu wato tulugujin sabani a cikinsa. Amma da yake daga Allah yake subhanahu wa ta'ala, ba wani sabani, sai dai in kai ne baka fahimce shi ba. Ama hadhihi al-anaji, amma waɗannan bibles din, fahiya min ta'alitil bashar, su sun kasance daga rubutun bil adamani. Innakum ta'rifun, ku kun sani ku kristoci, wala shakka ba tantama, anna Isa alayhi salam, annabi Isa alayhi salatu wa salam, kana tilata hayatihi, ya kasance tsawon rayuwarsa, yaqumu bi a'mali da'wa, yana tsaye ne da ayyuka na da'wa, ila Allah huna wa hunak, yana kira ne zuwa ga Allah anan da can, walana an natasa'al, kuma idan kuna so zamu iya tambaya. Tura, ma huwa al-mabda' al-asasi alladhi kana yad'u ilayhi Isa alayhi as-salatu was-salam, kana ganin wani ginshiki ne na farko ko tubali na farko wanda annabi Isa ya kasance yana kiran mutane zuwa gare shi? Wani tubali ne wannan? Hadha injilu Mark, wannan bible din Markus ne. Yaqulu, yana cewa, faja'a wahidun min al-kataba, sai wani daya mutun daga cikin marubuta yazo, wa sami'ahum yatahawarun, shi annabi Isa alayhi salatu wassalam sai ya ji su suna muhawara, suna zantuttuka. Falamma ra'a annahu, da shi ya gani annahu ay al-masih, annabi Isa ya lura da waɗannan din, ya gansu, ya kula da su. Ajabahum hasanan, sai ya ba su amsa kyakkyawa. Sa'alahu, sai ya tambaye shi, ayyatu wasiyatin hiya al-ula, wace wasiya ce Allah ya bar maka a matsayinka na annabinsa na farko? Fa ajabahu yasu, annabi sai shi suke cewa yasu, sai ya amsa qailan, yana mai cewa, inna awlal wasaya, wasiya ta farko, fi yasma ya Isra'il, wato sune ku ji ya ku ƴaƴan Isra'ila, ar-rabbu ilahuna rabbun wahid, Allah shine mahaliccinmu, mahalicci ne kuma kadaitacce. Wannan a cikin Markus, wannan magana haka take. ana fahimta, ana jin watan da ya mutu an gano wani Bible a Turkey, ban san ko kuna da labari ba, shekara 2000 yana a famine cewa Annabi Isa manzo ne ba da ba. An ji labari zan ana karanta now, wanda aka ce zai kama wato wani irin big blow ga Vatican na abin ga inda abin ya fantsama shi coci abin nan. Bible din yana tabbatar da abin da Qur'ani ya tabbatar, san shi ji Allah mala. To su kuma Razif Tayyib Erdogan ya bari shi kuma Allah ya sauke. To haka dai al'amuran kai, in ma fa kai kana kan gaskiya fa dole zaka sani, Allah ya taimake ka, tafiyar da kake in ta gari ke zaka iya ganewa. Don haka kaga a cikin Markus abinda ya tabbatar kenan, ana fahimta, sura ta 12 aya ta 28 zuwa ta 29, ka san su masu rori gare su da ayoyi. Zaka shiga cikin misalai, littafin misalai, littafin Korintiyawa, da zaka sani waɗannan abubuwa. Ana fahimta, sai ce hadha i'tirafun sarih, wannan wato yadda ce karara, min Isa alayhi salam, daga Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Idan law kana Isa qad i'tarafa anna Allah huwa al-ilahu al-wa'id al-ahad, idan ya tabbata cewa Annabi Isa alayhi salatu wassalam ya yadda da cewa Allah shine kadai kadaitacce, faman huwa Isa idan, to shi Annabi Isa kenan wa zai zama, waye shi? Ba ku fahimta ba, ma'aikata ce misali. Sai wani ya zo ce da Allah ina neman shugaban ma'aikatan nan, sai ka ce to zo mu je in kai ka, sai ka shiga ka kwangwasa ka ce ranka ya daɗe ka yi baƙo yana neman shugaba, kenan ni da na kai shi me nake nunawa kenan, na yadda shi ne shugaban ba ni ba ne. Ana fahimta, saboda inda ni ne shugaban sai in ce gani. Amma tun da na entertainment ɗin shi na kai shi na ce ranka dai baƙo ne ya zo ya ce yana neman shugaban wurin, shi ne to gashi nan sai na fita, kenan na tabbatar da ni ba ni bane shugaban, ni ina da na sama da ni, kuma kai ne ga kanan na kawo shi wurinka. To in Annabi Isa alayhi salatu wassalam zai faɗa ya tabbatar da cewa ya ku banu Isra'ila, abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake da bukata a wurinku saurare, mahaliccinmu da ku shi ne Allah guda ɗaya kaɗaitacce, ya nuna shi yana da mai shi kenan, kuma shi bawan mai shin ne. Kuna fahimta? Sai mala ya ce a laukana Isa huwa Allahu aiba, da Annabi Isa ya kasance shi ne Allah, falan takuna hunaka wahdaniyatun lillah, da ba a samu kadaicin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Alaysa kadhalik, shin ba haka bane? Dan law kana fihi ma alihatun illa Allahu la fasadat, inda an samu allola biyu a ciki da sama da kasa sun gurbace. Summa wasaltu al-bahth, sannan injimala yace na ci gaba da bincike, fawajadtu fi injili yu'ana, sai na samu a cikin Bible na yu'ana nususan nasusa tushiru ila du'a'il masihi alayhi salam, waɗanda suke nuni akan kiran Annabi Isa wa tadarru'ihi, da kankan da kanta ila Allah subhana, zuwa ga Allah mai girma da daukaka. Fa qultu li nafsi, sai nace ga raina, law kana Isa huwa Allahu al-qadir, da Annabi Isa shine Allah mai iko ala kulli shay, akan komai, fa hal yahtaju ila hadha at-tadarru' wa ad-du'a, da zai buƙaci wannan addu'an da kuma kankan da kai? Ba ku fahimta ba. A mabaraki yana bara ne dan me? Dan bai da shi. To sai zamana Allah ya mallaka mishi dukiya ya zama kamar dan gwate. Wai ina son ka gane misalin. bara yake da a bashi a taimake shi, yanzu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi dukiya ya zama kamar dan gwate, to ya kake ga zai ci gaba da bara me yasa? To abinda malai yake so ya gaya maka anan, idan da Annabi Isa shi ne mai iko kuma shi Allah ne, to abinda na karanto a cikin littafin Yohana ba shi da buƙatar ya irin wannan ƙanƙan da kai da kuma nema, tunda har yana da ikon. Yanzu shugaban ƙasa, bari in dawo da kai ƙasa, shugaban ƙasa shi ke zuwa ya nema ko shi ake neman shi? Me ya sa? Saboda shi ne final say. To inda a ce misali wanda za shi neman alfarman yana da ita, me zai faru? Bai da buƙatar yi. Ta haka abin yake, in dai da shi ne Allah mai iko mai sarrafa komai, ya hana wannan, ya ba wannan, ya kaskantar da wannan, ya kashe wannan, ta zai buƙatar kuma ya roƙi Allah ya sunkuyi da kai ya ce kaza ya yi kaza. Kuna fahimta wannan ne? Sai malai ci gaba da cewa saba Allah, malai ce kwarai, inda shi ne ba zai ba haka zai zama ba. Idan Isa laysa ilah, Annabi Isa kenan ba shi bane Allah, bal huwa makhluqun misluna, shi bawa ne irin mu, iri na irin ka, sai dai shi yafi mu daraja dan shi Annabi ne. Istami ma'i ila du'a, saurara tare da ni zuwa ga addu'a, allazi warada fi injili Yohana, wanda yazo a cikin Bible din Yohana. Hadha huwa nasu du'a, ga nasin addu'a nan. Hadhihi hiya al-hayatul abadiyya, wannan ita ce rayuwa ta dindindin. An ya'rifuka antal ilahul haqiqi wahdak, bayi su sanka su gane ka kai ne Allah nagari na haƙiƙani kaɗaitacce. Wa yasu'ul masih, Annabi Isa wato yasu, allazi arsaltahu, wanda kai Allah ka aiko shi, ku ji ba, wanda kai Allah ka aiko shi a menene? Ana majjattuka alal ard, wato shi da yazo sai ce ya Allah na kwarzanta ka, na girmama ka a doron ƙasa. Al'amalu allazi a'taitani, aikin nan da ka bani, wane ne ke wannan magana? Annabi Isa. Waye bashi aikin? Allah subhanahu wa ta'ala. Aikin nan da ka bani li a'mal, domin in yi shi, qad akmaltuhu, haƙiƙa na cika sa wannan aiki. Wani aiki ne aka bashi? Ya isar da sako, kuma yayi ne? Ya isar. Wa huwa du'a'un tawilun yaqulu fi nihayati, malaki addu'a ce mai tsawo, a ƙarshen ta abin da yake cewa annaha rabbu ayyuha rabbu albab, wato ya kai Allah wanda ka cancanci abika, innal alama lam ya'rifk, lallai duniya ba san ka ba ya Allah, amma ana amma ni fa'araftuk, ni na san ka. Wa ha'ula'i arafu, su waɗannan wato bayi kenan banu Isra'ila sun sani, annaka anta arsaltani, sun san cewa kai ka aiko ni, ni ba Allah bane. Wa arraftuhu musnak, sannan na sanashe su sunanka. Wa sa'arrifuhum, sannan da sannu zan ci gaba da sanar da su, liyakuna fihimul hub allazi ahbabtani bihi, domin ƙaunan nan da ka ƙaunace ni da ita ko dan ita, su ma su samu irin wannan ƙauna daga gare ka. Kenan ya nuna cewa shi ne an aiko shi, kuma an bashi menene aiki, kuma ya yi aikin ko bai yi ba? Ya isa. To waɗannan abubuwa fa suna nan a rubuce a cikin Old Testament. Hadha du'a, wannan addu'a in ji malam, yumassilu i'tirafan, yana nuni zuwa ga yadda, min Isa alayhi salam, daga Annabi Isa, bi anna Allah, cewa subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid al-ahad, shi ne ɗaya kaɗaitacce. Wa anna Isa, kuma shi Annabi Isa ɗin alayhi salatu wassalam huwa rasulullah, shi ne manzon Allah, al-mab'uthu ila qaumin mu'ayyanin, wanda aka aiko shi zuwa ga wasu mutane sanannu. Saboda ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahu, kowane annabi Allah ya aiko yakan aike shi ne zuwa ga mutanansa, maganar da yake kenan. Amma Annabi Muhammad sallam an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba daya. Ana fahimta? Walaysa ila jami'in nas, annabi Isa ba aiko shi zuwa ga dukkanin mutane gaba daya ba. Yanzu annabi Isa yaren shi Suryaniya, yaren shi Suryaniya, an aiko shi ne kadai zuwa ga mutanensa, su ne Suryaniyawa. Amma yanzu duk wani bakin mutum yanzu da zai ce yana bin Christianity is just wasting his time, saboda ba aiko mishi annabi Isa ba don they are not in the same tribe, ba yaren su daya ba, na bai iya ba. Don haka Ash-Shaykh Al-Allama Ahmad Shakir rahimahullah ya ce waɗannan ba ahlul kitabi ba ne, a cikin ta'liqi na tafsir ya ce ba ahlul kitabi ba ne, saboda duk tabi'un ahlul kitab su wanda ba su yi can su suna yi cin nama alade, ya ce asalin ahlul kitabin ba su yi shan giya, su ma'aurinsu muharrama ce. Ana fahimta, zinama ita ce duk waɗannan abubuwa. Sannan ma ka kare annabi Isa ba shi aka aiko musu ba, saboda ba yaran su ɗaya ba, da aka ce duk waɗannan ba ahlul kitabi ba ne. Ni kuma na gamsu na magana shi bayan kuna fahimta. A don haka ya zama na cewa wato duk wanda zai ce riƙa yace ai aiko mishi shi, to yana ainihin mai yake da suna yana ɓata lokacinsa ne. Sai ma da ci gaba da cewa fa ayyu qaumin hum haula ya tura, shin ka gane mani su wani irin mutane ne waɗannan kake gani? Naqra'u jawaba zalika fi injil matta, za mu karanci wannan amsa a cikin Bible ɗin Matta sura ta 15 aya ta 24, haythu yaqul, a inda yake cewa lam ursal illa ila karati baiti isra'ila dalla. Annabi sai ke faɗin wannan ba aiko ne ba face zuwa ga tsangayen gidan banu isra'ila waɗanda suka ɓace, kenan ba ga kowa aka aike shi ba, sai dai ga ƙwaryar gidan banu isra'ila wanda suka ɓace. Idan kenan kaga wannan magana fa Bible ne, cikin Matta take, ya yi afamin ya tabbatar da cewa an aiko shi zuwa ga ƙwaryar gidan banu isra'ila. Kenan anything out of it is completely out of the decimal point, duk abin da bai cikin ƙwaryar banu isra'ila shi bai cikin maganar Christianity. Ana fahimta, wannan magana tana cikin Matta, kuma sun karanta ta sun sani. Idan sai ma da ce to law damamna hadhihi al-i'tirafat ila ba'dih, da za mu dunkule mu tattara waɗannan yadda ɗin affirmation yadda dukka zuwa ga sashi la amkana na an naqul, da zai yiwu mu cewa kawunanmu inna allaha huwa al-wahid al-ahad, lallai subhanahu wa ta'ala shi ne ɗaya kuma kaɗaitacce. Wa inna isa alayhi salam, sannan annabi isa alayhi salatu wa salam huwa rasulullahi ila bani isra'ila, shi annabin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma zuwa ga suwa banu isra'ila. To kai yanzu biram misali da atiyaf kai waye aiko maka shi? Kai duk karaba ne da ƙaryayyo biya hayyo da ba yake mulkin ku. Wasu mutane da ƴan dako kawai sun samo abubuwa kawai suna kun ji abin da ya ce ƴan interfet waye duka Allah ɗaya ke bauta ma, ƴan ƙwangira ne waɗannan, ƴan acaba sun ɗauko aikin rigigi kawai suna jan kaya. Amma shi kan shi ya san to yayi ma ya sha giya ma da ya ci nama alade yayi kaza da sauransu inda gaske ne. A za ka yaudar mutane kawai tana ta jan kaya abinka. Mu koma ana mana ishara lokaci yana hararar mu. Wa inna Isa alayhi salam huwa rasulullahi ila bani Isra'il, malace thumma wasaltu al-bahr, sannan na ci gaba da bincike. Fatazakkartu annani, sai na tuna ni dinnan haina akunu fi salati, a lokacin da nake cikin sallah aqra'u da'iman al-ibarat at-taliya, da'iman nakan karanta waɗannan jumloli masu zuwa. Allahul ab, Allah baba, iyadan billah, Allahul ibn, Allah ɗa, Allahul ruhul qudus, Allah ruhi mai tsarki. kaga three in one shine trinity salatatun fi ukunumin wahid wai three in one ko trinity wato abu daya a cikin abu uku amma a cikin zati daya kuna ko fahimta bari zai fito da abin gashi na qultu li nafsi a yace sai nake da kaina zaka ce wai Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki haka ake karantar da su a cikin bauta sai yace sai nake kai amrun gharibun haqqan gaskiya wannan wani al'amari ne ba kokwarai ba ko very strange falau sa'alna taliban fi safil awwal al-ibtida'i da zaka zo ka samu yaro dan aji daya primary 1 ka tambaye shi ka ce 1+1+1 daya a tara da daya a sake tarawa da daya zai ce maka na ban ji ba uku ana fahimta to ka ce Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki ya zama abu na kuma amma wai da different color different shape they are parallel arabe suke wannan wani idan hankali zai dauki wannan in kace Hamid kace Sa'id kace Muhammad mutum ɗaya ne ko uku mutane uku ne amma kuma duka wasu dunkule sun narke sun zama daya sai ce kai na ya kasa kama wannan lissafin masu zini amma fa shi da shari'a ne ta zo mashi ya gane haka wanda ke cikin abin ba zai gane ba don haka sai ce kai don haka uku zai ce maka la qala na'am da sai ce maka uku ne summa idza qulna lahu sannan muka ce da dalibin aji ɗaya primary 1 walakin aidan salata to amma muka ce to kace uku kuma amma sun koma daya da me zai ce mana lama wafaqa ala zalik da ba zai fahimta ba an kace 1+1+1 yace maka 3 sai kace ah is 1 zai da wannan magana ba zai fahimce ka ba sai ce is inna hunaka tanaqudan sarihan domin a ciki akwai tibka da warwara karara fi ma naqul cikin abin da kristoci suke cewa li anna isa alayhi salam yaqulu fil injil domin annabi isa yana cewa a cikin bible kama ra'ayna kamar yadda muka gani bi anna allah wa'id cewa subhana ta'ala shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to ya za a yi a ce allah uba allah da Allah ruhi mai tsarki sannan kuma duka abin ya rikirkire kuma ya koma abu guda daya kaga akwai tuka da warwara to Allah muke roƙo har kullun ya dinga nuna mana gaskiya gaskiya ce taimake mu akan binta kuma ya anshe mu akan ta zamu rasa aya nan insha Allah subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk